Taron majalisar ministoci na ƙarshe na jamhuriyar Nijar ya dauki kudirin yin ragowar kudin wutar lantarki ga dukkan 'yan Nijar da suke shan kasa da kilowatt 50 na kashi 30 cikin 100. Labarin ya faranta wa 'yan kasar ganin cewa biyan kudaden wuta yana ɗaya daga cikin abin da ke da wahalar gaske ga marasa ƙarfin tattalin arziki a kasar ta jamhuriyar Nijar. Kuma a cewar Malam Sofiano, wannan abin farin ciki ne.
To gaskiya sai da minister da an kai biskan bangaren talakawa mu muna goyon bayan hakanan ko yaushe abinda babban matsala ga talakawa to manyan nan su tsaya su diba shi a tausaya ma talaka wannan muna goyon bayan wannan 100% rage kudin hutan nan ba kamin dadi yayi mana ba
wannan matakin zai soma aiki a cewar sanarwar ta taron majalisar ministoci daga farkon watan janairun shekara ta 2018 ne kamawa haka malaka sanarwar ta yi karin bayanin cewa wannan matakin zai kaiwa masu karamin karfi damar cin gajiyar wutar lantarki yayin da nauyin biyan wutar zai koma ga manyan kamfanoni hasali ma zai karasawar kamfanin gidan wutar na jamhuriyar Nijar zai kara lilwanta waɗansu 'yan kasar ta Nijar sun bayyana mana ra'ayoyinsu game da wannan albishir
Murtala Abdu kenan da ke tsauna gaskiya wanga labari mai daɗi ne na zance a rage kuɗin wuta idan hakan ta zan gaskiya ba faɗi a baki kiba to gaskiya duka dan kasa ne Niger zai ji dadi a matsayin mu na masu shan wutar wata kasa an zo an ce a rage muna to gaskiya abin nan yayi dadi sosai da sosai sun tsaya su yi nazari irin wanda kowa da kowa zai ji dadi wanda ko ba a yi ma wani aiki ba ta wannan bangaren kai kuma zaka ji sauki yadda muke fata Allah sa hakan ta tabbata ba a yi magana ga baki bane zan ba ida ba
to sunana dai Abdullahi Sani amma wanda an ka san da sunan Abdullasa alhamdulillahi Allah muna godiya ga Allah bisa wanga ko sun yi da misal da an kai zancan bisa da rage huta to mun ji dadi lalle ya kamata a rage matalakawa muna goyon baya 100% kuma mun ji dadi
da dama na nuna jin dadin su a kasar ta Nijar game da wannan matakin ko da yake jama'a na cewa sai sun gani a kasa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar